أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Al-Ansar a yau Litinin 18 ga watan Jumadil Ula shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 13 ga watan Yunayar shekara ta 2020 miladiya. Wannan ita ce jilsanmu ta biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nuniyatul Qahtani na Abi Al-Muhammad Abdullah ibn Muhammad Al-Andalusi Al-Qahtani. A darasi wanda ya huce mun tsaya a baiti na 29. Yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 20 a baiti na 30 na yaqul al-qahtani wala ash'alan naridaka akbar himmati wala adribanna min al-hawa shaytani wala aqsuwanna uyuba nafsi bittuka ولا أقبضن عن الفجور إناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعز والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في الأزمان فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان ولا أجعلن نداك أكبر همتي ولا أدربن من الهوى شيطاني ولا أقسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور إناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا ربي ربي قلت حروفه
أنت الذي يا ربي قلت حروفه
ووصفته بالوعز والتبيان
ووصفته بالوعز والتبيان
ونظمته ببلاغة أزلية
ونظمته ببلاغة أزلية
تكييفها يخفى على الأذهان
تكييفها يخفى على الأذهان
وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه
وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه
من قبل خلق الخلق في الأزمان
من قبل خلق الخلق في الأزمان
فالله ربي لم يزل متكلما
فالله ربي لم يزل متكلما
حقا إذا ما شاء ذو إحساني
حقا إذا ما شاء ذو إحساني
نادى بصوت حين كلم عبده
نادى بصوت حين كلم عبده
موسى فأسمعه بلا كتمان
موسى فأسمعه بلا كتمان
فتح الله عليكم وزادكم من فضله وتوفيقه يقول القحطاني ولا أجعلن رداك أكبر همتي مالا القحطاني يكي تيوا زن سنيا يردك إتتي ببان همتا إتتي ببان قولينا كيرددني ولا أدربن من الحوى شيطاني كم حلو زنبجي شيطاني زنبجي شيطاني دغتكن زوتياتا zan mallake zuciyata nan imamu al-qahtani yana bayyana ma musulmi cewa mutum ya kamata ya kaddama yardar ubangijin shi akan yardan mutane dan saboda yardan mutane abu ne wanda ba a samu shiridan nasu gayatul qudrak yardan mutane duk yanda kai dan adam baka tsira ba to akan haka wanda ka nemi yarda Allah subhanahu wa ta'ala yazo a cikin hadisi na Muawiya radiyallahu anhu kataba ila Aisha ummul mu'minin shi Muawiya sai ya rubuta ma Aisha letter yake cewa a cikin wasiya anuktubi ilayya kitaban tusini fihi ki rubuta mani wani rubutu kina mani mai wasiya a cikin shi ya Aisha wala tuksiri alayya amma kada ki yawaita a gare ni fa katabat Aisha radiyallahu anha sai Aisha yarda Allah ta tabbata a gare shi ta rubuta ma Muawiya wannan wasika a cikin wasikan nan take cewa salamun alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka amma ba'adu bayan haka fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ita Aisha take cewa naji annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa manil tamasa ridallahi bi sahtin nasi kafahu Allahu mu'natan nasi duk wanda ya nemi yardan mutane kuma da kushin Allah duk wanda ya nemi yarda Allah akan mutane sun yi hushi in dai wannan abun Allah ya ce ayi to in ka yi koda mutanen sun yi hushi da kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafahu Allahu mu'natan nas mana kafahu Allahu adawatan nas Allah zai ya isar maka shi zai kare ka daga wannan adawar na mutane a cikin nan a jirsan mu ta biyu mun yi bayani akan cewa in Allah ya yarda da mutum zai kirayi mala'ika Jibril ya gaya min yace ina son wani kai ma ka so shi sannan a gaya ma ƴan sama hallo su so shi sannan Allah sai ya sanya ma mutanen da suke cikin ƙasa son ka a cikin doran ƙasa kenan shine wannan ake so mutum ya nemi yarda Allah ba yarda mutane ba in abu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta zo hadisi ta zo to ya kamata kai kokarin aikata wannan abun kai koda mutane gussa su kai ai Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka wanda ya aka san haka kuma wa manil tamasa ridan nasi bi sahtillahi duk wanda ya nemi yarda mutane kuma da hushin Allah kai dan mutane su yarda da kai kuma hallo ka saba ma Allah kai zinihi to wakkalahu Allahu ila an-nas Allah sai ya ce to babu ruwa na da kai wayannan mutanen da kake neman yarda su kaje su baka wannan biyan bukatai kaje su kare ka in sun isa kaje su baka abin da suke so wakkalahu Allahu ila an-nas to kaga bambancin kenan shi wancan wanda ya biyar da Allah Allah ne wakilin shi shi kuma wanda ya biyar da mutane mutane ne wakilin shi kenan shine malai yake cewa anan wala aj'alanna ridaka akbar himmati wala adribanna min al-hawa shaytani ay sa'adribu uqasmu uqaribul hawa hatta ash-shaytanu la yu'assir fiha dan saboda wannan alhawa wannan zuciya da kake ganin ta jijjuyawa take yi dan shi yasa ake so yawan mutum ya ringa yawan cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini larabawa suke cewa wama summiyal qalbu qalban illa likasratu taqallubihi aita ba sanya ma zuciya zuciya ba sai dan yawan jijjuya ta ne nan da nan kawai kaga mutum yana cikin farin ciki daga an jima ta juya sai kaga yana cikin bakin ciki yana cikin bakin ciki ta juya ta koma horin ciki to haka ne yana bauta ibada imani sak kuma da yake ga imanin yaron ya karu yaron to shine kuma yanda muka yi bayani a wancan darasin an ce kowanne mutum yana da sheidani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne mutum yana da sheidani kuma wannan sheidani kowa so yake ya sa kaka aika ta alfasha kowa so yake wannan shedan ya sa kaka aikata alfasha mun kawo hadisi na Aisha wanda ta huta man Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ta aza wani waje zaya da ta bude he ta gaji a ba ko ina bane zaya irin wannan abun su na mata na kishi da tashi sai manzo Allah ya ce a waqad ja'atku shaytan ko shedanin ki ne yazo miki Aisha sai Aisha ta aza wani take cewa yanzu ina da shedan sai manzo Allah ya ce hanni ina da shedan baki ba ƙarshen magana kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to lalle ni Allah ya ce make ni nawa ya musulunta to na manzo Allah ne musulunta nawa fa naka fa kenan shine kenan kullun fada ne zaka ringa yi da kai da shi yace aika zaka ce an ki ba ai zuciya ta ce aika ta haram ne kace an ki ba aikatawa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa kenan duk wanda yayi kokarin hana zuciyar shi abinda take so to aljanna ce makomarsa to fa kayfa yadrubu al insana ash-shaytan ya ya mutum zai bigi shaytan ya ce wala adriban yaya mutum zai bigi shedan mutum yana bugon shedan ne ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kama yanda yazo a cikin hadisi a shaytani yahrubu lokacin da ake kiran sallah shaytani da gudu yana tserewa dan saboda wannan kiran sallah yana bugon shi lokacin da kake tawo daga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah gudu za su ringa yi suna gudun ka suna bada labari wannan hawa yana cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala kenan ta wannan hanyar ce mutum yake yaki da shedan ta wannan hanyar ce mutum yake bugon shedan dan sai malam yake cewa wala aksu wannan uyuba nafsi bittuka zan sanya ma na aibubbukan raina rigar takawa kowa yana kuskure to zan yi kokarin bauta ma ya Allah subhanahu wa ta'ala hakka a gano wannan kuskuren nawa har a ganin cewa wannan tsoron Allah na ya hirshin ya yahi zunuban yawa dan saboda yazo ake cewa at-taqwa tahjizul mar ita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tana lillibe mutane tana lillibe ta an-nafs al-ammara bisu ita rai kuma so take da manta aikata alfasha kuma hallo ita rai kaman yaro take kaman jariri take shine al-muharaba ma'annas din yanda ka dora ta to bi take yanda wani al-bosari yake cewa rahimahullah wan nafsu katiful in tuhammilahu shabba ala hubbi ar-ridaa wa in tuqimhu yanfatu ya jariri ne zaka ga an bashi nono ya sha kuma lokacin da aka yaye shin kuma ya yayi kenan shine ake so mutum ya tahiyar da zuciyar shi kaman yanda yake tahiyar da jariri ya ringa dora ta a saman gidi wala aqbidanna anil fujuri anali kuma zan kame daga alfasha bi an yatahakkam fi nafsihi kuma hallo zan tilasta ma wannan rannawa akan bin gaskiya kuma zan sabanta maka shine inani al'inan bima'ana kaman misali kaman ka kula da abu ka yi karhin abu ka shugabanci abu shine al'inan ka kula da abu min al'inaya aidan kazalika wala amna anna nafsa an shahawatiha malanta a cikin baiti na 32 wala amna amna nafsa an shahawatiha zan hana ma raina abubuwan da take so na sha'awa wannan ta'kidi ne lima taqaddama annahu sayamna nafsuhu min ash-shahawat li'anna an-nafs mayyalatun an-nafs mayyalatun tamilu ila kulli shay kenan zan hana raina abubuwan da nake so na sha'awa kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo daga Anas rawahu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatul janna bil makarih wa huffatun nar bi shahawat an kewaye aljanna da kaya wanda ba a so da abubuwa wanda ba a so kuma an kewaye wuta da abubuwan da rai take so ai ta shi zinihi dama asalin rai kowanne so yake aikata zini abinda kowa yake so ne al makari shi kuma abinda a mutum bai so to da shi ake kewaye aljanna kenan mutum sai yayi kokari ya shawo hale dan saboda a can a can yaji ya ji dadi ya gyara na ahammu shay huwa nahyu an-nafs 'anil hawa kenan babban jihadi kamar yanda yazo shine mutum yayi jihadin nafs ya kare kanshi daga sha'awa kuma wannan bayya zawa sai ta hanyar zuhudu fi dunya wa zuhudu fi ma inda nas kai gudun duniya kuma hallo kai gudun abin da yake hannun mutane abu guda biyu ne yake kawo wannan kai gudun duniya hallo kai gudun abin da yake hannun mutane menene gudun duniya kai da gudun mutane shine alqana'a bil halal kai yarda abin da Allah ya baka na halal kullun takkarin da diba na sama da kai ka dinga diba na kasa da kai kai kana cewa ka zanka an changing now duka magaya nan kaza ne wanda ita kadai gare ni a duniya to akwai wanda bai ci abincin sahi ba bai ci abincin dare ba in kana yawan diba wannan na kasa da kai sai kaga ko imanin naka yana karuwa wannan shine zuhud shine kuma hallo wal budu anil haram kani sanci haramu mutum ya ne sanci haramu da abubuwan da za su rude ka kuma hallo akan bautar Allah wala yaghrannakum billahi garur ba abinda ake cewa az-zuhud kenan wannan shine mutum al-qana'a bil halal wal budu anil haram wa yani al-budu anil mugriyat ba ma'ana zuhud bane mutum ya hana ma kanshi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ne kaman zamu ga wani maktumi da mutane suna doka cewa az-zuhud shine mutum ya haƙi cin abinci yayi ta istighfari yayi tawridi yayi talazumi wannan abun ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abun da Allah ya ce halal ne in kai kace ba ka yi ba limatu harrimu ma ahallallahu lak aida shine kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban واتقوا الله الذي اليه بي واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون kenan shine ba zuhud bane mutum yace bai arme bai kaza bai kaza bai kaza na zuhud kawai shine mutum ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya yarda da kadai inda Allah subhanahu wataala ya gode ma Allah subhanahu wataala ya nisanci abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana kenan shine anan ma'ana ta az-zuhud wala aj'alanna zuhuda min a'wani yanan zuhud ita zata taimaka ma kai gidan ranka ka mallaki annafsinka sannan malami yace wala atlu wannan hurufa wahyika fid duja wala atluwanna hurufa wahyika fid duja, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuma zan karanta harakofin wahayinka a cikin duhun dare, shine ad-duja, duhun dare. Zan karanta harufukan wahayinka, al-Qur'ani kenan. Al-Qur'ani yana daga cikin anan abin da zan mu gane mahallu shahid kenan. Karanta al-Qur'ani da daddare ba karamin lada bane ba. Babban lada ne, kuma hallo sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zaba zai karanta al-Qur'ani da daddare. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce warattilil qur'ana tartila, yana a karanta al-Qur'ani mutun ya tashi da daddare lokacin da mutane suke barci, to wannan babban lada ne, yana kawo ma alheri da yawa mutun ya karanta al-Qur'ani cikin duhun dare. Shine Malam Al-Qahtani yace wala atlu wala hurufa wahyika fidduja, sa'atlu al-Qur'an al-Karim fi ad-duja fi zulmatil layl. Kenan ya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul humul khasirun. Kenan ake so mutum ya ringa karanta al-Qur'ani kamar yadda yazo a cikin Qur'ani hallo allazina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Lalle duk wanda suke karanta a littafin Allah subhanahu wa ta'ala suke tsaye da sallah kuma suke ciyar da abinda muka arzuta su a bayyane ko kuma a boye, to wannan ko mutanen suna wani kasuwanci ne, kasuwanci wanda bayya tabewa, kasuwanci mai riba da yawa. Dan saboda haka yin tilawa al-Qur'ani da ta'ammuli da tunani a cikin al-Qur'ani da tadabburi mutun ya san ma'anar shi yana daga cikin babban abun da yake kai mutun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saboda afdalul a'mal as-saliha allati tatawassal biha al-'abd ila mardati rabbih subhanahu wa ta'ala to huwa qira'atul qur'an al-karim. Shi al-qur'an al-karim huwa akbaru zikr. Magabata sun kasance in wani zuciya na ciwon zuciya sai ya bude al-Qur'ani sai ya karanta, in yana jin rashin lafiya sai ya bude al-Qur'ani sai ya karanta, kuma hannu sai ya samu waraka. Wannan su da min al-Qur'ani ma huwa shifa'un linnas. Kenan shine ake wala atlu wanna hurufa wahyika fid duja. Kenan kuma kamar yanda yake da falala jiyawa na karatun al-Qur'ani mutum ya karanta a ranar tashin alkiyama, za a ce karanta kayi sama kamar yanda kake karanta shi a duniya, gulgudan inda ka tsaya, gulgudan matsayinka, gulgudan etashinka a ranar tashin alkiyama a cikin aljanna. Ikra wa irtaqi kama kunta turattiluhu fid duniya, za a ce banda wannan kuma hallu duk wanda dan shi ya harrace al-Qur'ani za a dauko shi a mai kula ta zinariya uwa a mata abiso na zinariya kamar yadda mai shatibiya ya kawo. Mutane za su yi ta gani suna wa'incan suwa ne ne, sai a ce a'a wa'incan uwayen da suka ba iyansu ne tarbiya har suka harrace al-Qur'ani. Kaga ba ma wanda ya harrace al-Qur'anin ba, har wanda ya ni al-abu wal-um, har uba da uwa kiran wanda yana daga cikin kadan daga cikin fadala na al-Qur'ani. Kuma al-Qur'an shine al-muta'abbadu bi tilawatihi, babu abinda zaka karanta a duniya a ringa baka lada kowane harafi lada guda goma kamar al-Qur'ani. Shine duk in ka karanta harafi guda daya to za a baka lada goma, duk in ka karanta harafi guda daya to za a baka lada goma. Manzon Allah yake cewa da zan ce alif lam mim, yace ba lada goma bane anan. Alifun letar ce da ban harafin lada goma, lamun haraf, mimun haraf, alif lam mim anan lada 30. Hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala ahriqanna bi nurihi shaytani wala ukhriqanna bi nurihi shaytani, kuma zan kona shaytani na li kulli insani shaytan alaysa zan kone shaytanin nawa da hasken alqur'anin wannan da tilawar wannan alqur'anin wannan da aiki na da wannan alqur'anin dan saboda ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taj'alu biyutakum maqabir kadda ku sa gidajenku su zama makwantai kadda ku sa gidajenku su zama makabarta inna ash-shaytana yanfarru min al-bayti allazi tuqra fihi surat al-baqara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle shaytan yana tserewa yana gudu a gidan da ake karanta suratul baqara zai tsayawa daga ya tsaya konewa zai yanfarru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaytan yana tserewa a gidan da ake karanta suratul al-baqara dan haka qur'ani shi kariya ne daga shaytani kuma in baka karanta shi to kuma hallo shikenan ka shiga kuma ba ana nihin ba za a samu akwai wani maqum shaydan khata wata fahimta ta kuskure da wayansu suke yi a dauko qur'anin a rataya shi ko a cikin mota ko kuma ai ado da shi alal madahil wa jidran a saman katanga a rataya shi ayi kaza ayi kaza a ce dalilin wannan qur'ani ba ya shiga ba wannan ba haka baki ne ana nin da sai mutun ya karanta shi ya tuluhu haka tilawati ba karatu ya shi ba kai ado har wani abu ya same shi kuma hallo kaga ba kai respectan wannan alqur'ani mai girma ba dan saboda Allah subhanahu wataala yake cewa zalika waman ya'wa man yu'zimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kenan al murad kenan an tatluhu wa ta'mal bihi wa tatadabbar ma'anihi karanta shi kai aiki da shi kuma hallo ka yi kokarin tabbaka shi a cikin rayuwarka ta yau da gobe ta hanya haka ce zaka kona shedani summa qala antal ladhi ya rabbi qulta hurufahu wa wasaftahu bil wa'zi wastibyani antal ladhi ya rabbi qulta hurufahu huna yashiru al qastani ila anna al qur'ana kalamullahi azza wa jal ya allah kai ne ka fadi harfuffukan shi wa wasaftahu kuma hallo ka siffanta shi bil wa'zi da wa'zi wattibyani kuma hallo da bayani daban-daban alqur'ani magana allah subhanahu wa ta'ala ne harfan wa sautan to fada lazim anan anta allazi ya rabbi qulta hurufahu ratti ne ma wa in su qawa'if albid'iyya akwai wa in su firqoqi addalla wa mudilla wanda suke ganin cewa alqur'ani akwai wanda suke cewa alqur'ani makhluqun alqur'ani halitta ne wannan magana kuskure ce alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta bane kaman sauran halittu wayansu kuma suke cewa annallahu khalaqahu fil hawa summa sami'ahu jibril min al hawa wani suka ce ai Allah ne ya halicci alqur'ani a cikin iska sannan jibril sai ya ji wannan magana a cikin iska sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita akwai daga cikin firqoqi masu wannan haka shi ma wannan kuskure ne kuma hallo sannan saba ma qur'anin ne karan kanshi wani su kuma suke cewa alqur'an man yaqul anna jibril abbara anillahi fil qur'an jibril ne ya hudi a wajen Allah kaga wannan shi ma huta daga hanya ne wa iyazu billah kenan gaskiyar magana a ce alqur'an kalamullahi azza wa jal dai ka tsaya magana Allah ce madaukaki antal ladhi ya rabbi qulta hurufahu wa wasaftahu bil wa'zi wattibyani anan malan yushiru ila anna al qur'an wa'zun wa anna al qur'an bayanu kamar yadda yazo a cikin al qur'ani mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum aita wa bil wa'zi wasaftahu bil wa'zi qad ja'akum indama yaqul ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kenan qur'ani wa'zi ne daga Ubangiji kuma hallo waraka ne daga abubuwan da yake cikin zuciya kuma hallo shiriya ne da rahama ne ga mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda malaka yake cewa na wasabtahu bil wa'zi wat tibyani wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kene da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun aiko ma a gare ka wannan littafin alqur'ani mai bayyana ne ga dukkan komi ga dukkan komi a kulli shay alqur'ani ana cewa alqur'ani shine kullu umu kullu ulum yandar zuhat alqur'ani kowani ilimi da ka sani na duniya to qur'ani ne baban shi qur'ani ne mamman shi ko qur'ani ne asalin shi akwai wata darasa da aka yi kwanaki a Amurka har suka kira mutane mai zon blush ake cewa an samu inda yake nesa da duniya da inda yake kusa da duniya sai wanda daga cikin musulmai yake ce musu ya ba su rage yake cewa ai mun huce da sanin wannan abu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga mu da inda yake kusa da sama da inda yake nesa da sama inda Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun ra'aita kaga yazo a cikin alqur'ani an ce ruwa shine rayuwa in babu ruwa babu rayuwa wannan alqur'ani ya kawo shi wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy tisiyas inda kake nema duk mathematics inda kake nema duk physics inda kake nema to in ka zo qur'ani ka'ida shine tibyan li kulli shay fa bihi bayan lit-tauhid akwai bayani na tauhidi akwai bayani na halal da haram akwai bayani na mu'amala walau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashian mutashaddian min khashyati llah wa tilka al-amsalu nadribu halin nas la'annahum yatafakkarun sai malaika cewa wa nazamtahu ya allah subhanahu wa ta'ala wa nazamtahu bi balagatin azaliyatin kanazzama alquran nan tazawqa shi da balaga wanda inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun allah sai sako alquran da balaga duk larabcin naka kuma hallo in ba an koya ma ba to ba ka san me aka fada ba an kawo balaga iri-iri Allah subhanahu wa ta'ala ya ka a ciki in kana neman ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi ga sunan mutawaffira a cikin alqur'ani kamar misali in muka dauki misalai ala sabilil misal la ala sabilil ikhtisar wan najm wash shajar yasjudan kai balarabi in kai an ce wan najm ana nihin me kenan tarmamu ko to kaga ana kuma ba tarmamu ake nihi ba kenan kaga an yi tauriya dole sai an koya ma balaga ce anan kenan ana nihin kananan itace da babban iccen duka suna ma Allah sujada kai kaga a ciki an kawo asaja gwanin dadi zaka ga qur'ani yana idawa da mental minizon washamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha aita afala aqsimu bil kunnas al-jawaril wal-layli iza was-subhi iza kaga as-saja yatahi kaga kuma hallo an kama kalimatani yatashabahani fi an-nutqi wa yahtalifani fi al-ma'na akawo ma kalma wanda sun yi daidai wajen fada a cikin harshe amma ma'anarsu ta sha bamban akama demo aga meme pronunciation amma sens different wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kaga sa'a sa'a yazo amma kuma hallo ma'anar ba dai ba sa'a ta farko al-qiyama sa'a ta biyu kuma hallo lokaci wannan al-waqt za ka kuma hallo demo kontrar at-tibaqu a cikin al-qur'ani wa annahu huwa amata aita wa annahu khalaqa az-zawjayni zakara wal unsa aita khalaqa as-samawati والارض اكاوما كما حل الطباقه اكاوما تشبيه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح اكاوما تعبير المجازي ادندن با سو اكو لوكتين مسلمتي يرا ده كوريا با سو اهدو سر ياتي اوهل لكم ليله الصيام الرمس haita kenan kaga tabir majazi kenan wannan kadan daga cikin balaga na alqur'ani mai girma takyifu ha yakhfa ala al'ashabi to wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala kai a matsayin ka na musulmi haramun ne kace to yaya Allah ne yayi wannan magana yaya ne yayi wannan magana bila takayyuf shine wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba ruwanka da kaifa ina to yaya ne bila takyif yaya yayi wannan abu a kawai ka sani ne magana ta Allah subhanahu wata'ala ba irin tamu bace ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa kiran fa huwa mu'jizatun mu'jiza ce ta Allah subhanahu wata'ala a cikin Allah har laraba an karanta su zaka ga sun kawo regular ta grammar amma qur'ani hallo sai yazo kuma hallo ya saba ta kaga yanzu kawai misali istahwaza alaihim shaitan istahwil istahwaza shi a gaida ta su ta larabci ta za istahaza amma qur'ani yazo yace istahwaza kuma dole su dole abi in ka zo ka ce fi'ilin mudari marfu'un wane ne da'imun yakunu marfu'un yakunu majrura la yakunu majrura kuma alqur'ani sai yazo in yi hudi kuma dole ka bi yursilis samaa alaikum midrara yarfa illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat kenan wannan shine kenan kadan daga cikin balaga na alqur'ani mai girma sannan sai Allah yake cewa wa katabta fi lawhil hafiz hurufahu wa katabta fi lawhil hafiz hurufahu ya Allah kai ne ka rubuta wannan alqur'anin a cikin lawhil mahfuz ka rubuta harfukan shi min qabli khalqil khalqi tun kafin a halicci halitta fil azmani a cikin wani lokaci can daban ai kawo shi na kira ba wanda ya san wani wannan lokaci ne Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul buruj bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kenan wannan shine kuma babu wani ta'arud akan kitaba wal kalam katabahu Allah kuma hallu wa takallama Allah bihi wannan hazihi hi aqidatu ahlus sunna wal jamaa fallahu rabbi lam yazal mutakalliman fallahu rabbi lam yazal mutakalliman haqqan idza ma sha'a zu ihsani Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana magana wannan gaskiya ne idza ma sha'a in ya ga dama zu ihsani shine mabucin kyautatawa nan ya kamata a gane cewa shi Allah subhanahu wata'ala qadirun alal kalam fi ayi waqt qadirun alal kalam fi ayi waqt yuridu annahu masalan misali ce kallama adam Allah ya ma adam zance fi waqtin muayyan a lokacin da ya ga dama ya ma Musa zan kallama Musa ya ma Musa zance a lokacin da ya ga dama kallama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma a lokacin da ya ga dama sannan kuma hallo Allah ta kallama bil Qur'an wa ta kallama bil Tawra wa ta kallama bil Injil wa ta kallama bil Zabur kenan wannan shine aqida na ahlus sunna wal jamaa Allah subhanahu wa ta'ala yana zance a lokacin da ya ga dama zancen shi ba irin namu bane mu ce yaya yake zancen wannan was'alu anhu bid'a tambaya akan wannan shine bid'a nada bi sautin hina kallama abdahu yayi kira da wata murya lokacin da yayi ma bawan shi magana Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam fa asma'ahu sai annabi Musa ya ji shi bila kitmani ba tare da wani oye ba tare da wani tawili ba nan akwai wata firqa al-mu'tazila suna yin tawili anan babu zancen tawili anan qala Allahu ta'ala hal ataka hadisu Musa iz nadahu rabbahu bil wadi al muqaddas huwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha al ayat inda allah subhanahu wa ta'ala yama musa magana can kuma hando allah subhanahu wa ta'ala yake fada cikin surat an nisa wa kallama allah musa takliman kaga abun yazo a zahiri kallama allah musa takliman hatta akada ana kallama fil mudabil madi mabnin ala al fataha ka gani go can allah ismul jalala fi mahalli rafa'i al fa'il musa kuma hallo mabudun bihi manzo kenan wanene fa Allah subhanahu wa ta'ala takliman sai aka at-ta'kid bil masdar dan ka san eh tabbas an yi zancan takliman nan kuma aka at-ta'kid bil masdar shi masdar ne nabi il kallama saboda kaida ta larabci take cewa kullu fi'lin ala wazni fa'ala masdaruhu ya'ti ala wazni taf'il kallama taklim jawada tajwid hassana tahsin kenan wa kallama Allah Musa takliman a wani waje ku Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa walamma jaa Musa limigatina wa kallamahu rabbuhu unzur wa kallamahu rabbuhu babu zancan tawili ana wa kallama anan ki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kallama filil madi mabniin ala al-fataha kallamahu ka gani ko kuna al-fi'l kad ahaza maf'ulun bihi kallama man kallama Musa al-ha hazihi damir muttasil fi mahalli maf'ulun bihi kenan kuma hallu rabbahu rabbu fa'il wa huwa mudafu wal ha mudafu ilayhi kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ma Musa magana biduna tahrif ba tare da kai dinga wani a magana kaza ce ba ruwanka kawai kallama Allah Musa takliman kuma me yace me to Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ya labarta mana magana jema Musa a cikin alqur'ani yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a kenan wannan shine a takaice abiyatin da muka karanta subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم اقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك